أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يو لادي شاتقص دوتا شعبان shekara ta 1000 litinin kai litinin shekara ta 443 hijriya wanda yazo daidai da 21 ga watan 3 shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mu mai albarka shine aljami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabul wudu wannan shine darasin mu na 42 muna cikin kitabul wudu baban da zan mu tashi shine babe na 69 na 70 ba daya babun iza urqi ala zaharil musalli qazarun aw jifa lam tafsud alayhi salatu baban da ke bayanin iza urqi ala zaharil musalli qazarun ma'ana iza urqi qazarun idan aka geho ta qazamta aw jifatun ko kuma wani mushe ala zaharil musalli akan bayan mai sallah lam tafsud alayhi salatu sallashi wa ta baci ba wannan baban da al-Imam al-Bukhari ya kulla kenan menene hujja kuma menene dalili al-Imam al-Bukhari sai ya fara da al-Asar Asar yake cewa kana ibnu Umar ya kasance Abdullah dan Umar kenan ibn al-Khattab izar afi saubihi daman idan ya ga jini a cikin tufashi huwa yusalli yana cikin sallah wada'ahu sai ya hudda shi ma'ana ya sabke shi daga jikin shi wa madha fi salatihi ya ci gaba da sallar shi ba sai ya yanke ba kenan wannan ya samu hujja akan aka وقال ابن المسيب والشعبي الامام ابن المسيب babban malami na cikin tabi'ai da al-imam ash-sha'bi amir ibn sharhabil ash-sha'bi yake cewa iza sallahu fi saubihi damun idan mutun yayi sallah a cikin tuhushi akwai jini aw janaba ko kuma akwai janaba aw li ghayri al-qibla ko kuma yayi sallah wajen da ba al-qibla ba aw tayammama ko kuma yayi tayammama fa salla sannan sai yayi sallah summa adraka al-ma'a sannan ya samu ruwa fi waqtihi a cikin lokacin la yu'idu ba zai sake ba yana nan gurin mutum zai ta ganin masail din manan na fi kyau wanda da adillas wani guri a rushe su wani guri su samu a karfafa su hadisi na 240 al-imam al-bukhari ke cewa haddathana abdan qala akhbarani abi an shu'ba an abi ishaq an amr ibn maimun an abdullah qala baina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sajidun annabi wani lokaci yana cikin sujada ha kenan ha utahawir qala yake cewa haddathani ahmad ibn usman qala haddathana shuraih ibn maslama qala haddathana ibrahim ibn yusuf ana abi ishaq qala haddathani amr ibn maimun anna abdullah ibn mas'ud haddathahu anna annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli inda albayt wannan ibn mas'ud tambaye ku ibn ummu abd shine ibn mas'ud ibn ummu abd na kawai shine kana yusalli inda albayt ya kasance yana sallah a wajen daki ma'ana bait nan shine ka'aba alif wal lam tawadatar da ba sai an kira ta da sunan ta ba alif wal lam ce ta ma'rifa sananna babu wani daki sai shi wa abu jahal wa ashabuhu da ashabban shi lahum julus suna zamane wa ashabul lahu julus abu jahal da sahabban shi abukan shi kenan suna zamane annabi ku gashi can yana sallah a masallaci a ka'aba iz qala ba'dhum li ba'd sai wasu su suka ce ma wasu bangaren suka ce ma wasu bangare nan gurin ruwaya wata sahihiya ta bayyana cewa shine abu jahal shi yayi wannan magana yake cewa jiya na yanka wani tsohon raƙumi na aice ayyukum yaj'u bi sala jazurin cikin kuwa zai zo da kayan ciki na tsohon raƙumi bani fulan na bani fulan fayada'ahu ala zahar muhammadin iza sajada ya azashi abu sakan annabi muhammad idan yayi sujada wannan wanda ya faɗi maganan nan malamai ruwaya ta tabbatar da cewa shine abu jahal kuma raƙumin ma tsohon raƙumin da aka zo da kayan cikin nashi abu jahal ne jiya ya yanka wannan raƙumin shi sun sha naman yau kuma wan shekari aka zo majalisi ga annabi yana sallah ya kawo wannan ra'ayin sala shine kayan ciki duk kalmar da suka sance garib yanzu muka yi magana kan garibul qur'an da garibul hadis duk kalmar mutun ya aza idan shi bisa kan kalma garibiya kajimi aka ce akan ta yace fam ba asa ashqal qaumi sai suka tura mafi shakiyanci cikin mutanen faja'a bihi sai ya taho da shi ashqal qaumi shine ruwaya ta tabbata shine Uqba ibn Abi Mu'ayq shine al-Imam ruwaya ta zo ta al-Imam Muslim ta bayyana kirara cewa shine a ruwayan Muslim ta bayyana shi cewa shine ya tashi izin ba asa ashqaha in ba asa ma'ana ya zabura nan ma shine sai ya zabura mafi shakiyancin su fa nazara sai ya duba hatta iza sajada annabi sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujada wada'ahu ala zari baina katifai sai ya azza shi a bisa bayan annabi tsakanin kahwadin shi wa ana anzurni ina kallo la ugayyiru shay'an bazan iya jirkitar da komai ba law kanat liman a ina ma a ce ina da wani kokarhi wanda zai sa in abun nan la ugayyir ko la uguni aka sa saban nusakh ne la uguni shay'an ma'ana bazan wada bandu wadatar da komai bandu wadatar da komai shi kuma la ugayyiru shay'an banda iya jirkita komai tagayyirul munkar kenan bana iya badan bani da iko yawa law kanat liman a ce da ina da iko kenan yana takaicin ina ma saboda lokacin basu da karhi kahore su ne masu karhi a makkan qala sai ce faja'alu yadhakuna sai suka fara suna ta dariya wa yahilu ba'dhum ala ba'din bangaren su yana juya magana ga bangare wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sajidun annabi sallallahu alaihi wasallam yana sujada la yarfa'u ra'sahu bai dago kanshi hatta ja'atu fatima sai da fatima ta zo diye shi fadara hat an zahirhi ta gefa daga busa bayan shi farafa ra'sahu sai ya dago kanshi nan meye sirrin da shi ya kasa haimace yarinya karama ta zo ta dauke menene sirrin a ba annabin ba ake magana Abdullahi ibn Mas'ud da yace shi ya kasa la ugayyir shay'an ko la uguni shay'an a ba wata bace in wata ce hau uban gashi aka mishi ka abun ai ba mu magana yawa ba zan can kabila ba su Abu Jahal in suwana ai duk baffannin ta ne ba abin da zai samata dan dangin ta ne na jini kenan shi kuma Ibn Mas'ud ba dan uwa bane na jini ba zai je wani abu suna iya cutar da shi su Abu Jahal din amma Fatima diya Annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin diya take gare su dan ta yi hudda hutsarar da suka yi ba abin da zai samata shine sirrin da ita a matsayin ta na yarinya karama ita ta yi zo ta sauke ma Annabi sallallahu alaihi wasallam fadara hat anzari ta gehe wannan abin daga bayan shi farafa ra'sahu ya dago kanshi summa qala sannan sai ya ce Allahumma alayka bi quraish Allah ina gama ka da Quraysh haka muna maganin su salasa mara sai da ya fada su uku fashakka alaihim sai abun ya musu tsanani su Abu Jahal izda'a alaihim dan ya musu wannan muguwa addu'a qala sai ya ce wa kanu ya rauna suna ganin cewa anna da'awata cewa fi zalikal balad cewa addu'a cikin wannan garin musajaba abun karbawa ce addu'a cikin garin Makka abun karbawa ce shine wai suke gani cewa abun ya ba su tsoro summa samma sannan sai annabi ya ambaci sunaye ma yace Allahumma alayka bi Abi Jahal wa Allah ka mun maganin Abu Jahal wa alayka bi Utba ibn Rabi'a wa Shaybah ibn Rabi'a wal Walid ibn Utba wa Umayyah ibn Khalf wa Uqba ibn Abi Mu'ayd wanda shi ya tashi ya gefa ma annabi sai in ba asa ashqaha in shine mafi shakiyancin kamar yadda mutanen Salih suka tura ashqaha ya je bangakin taguwa to shi ma haka wa adda sabi ya ambaci na bakwai annabi ya lissafa na bakwai falam ya hafazuhu amma bai hardace shi ba shi marawaici qala yace fa wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda raina ke hannun shi laqad ra'aytu allazina adda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle naga wadanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kilga sunnan sar'a akadi filqalibi cikin rijiya alqalibi ita ce rijiya wadda ba a rihe bakin ta ba qalibu badar rijiya ta badar anan na gansu duka wannan da annabi ya ambata addu'a ta kama su a wannan gurin wannan hadisi al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama ya kawo shi a gurare guda bakwai wannan shine guri na harko anan gurin da yake cewa fi wahiratu min haula ibnu battal ya kawo ke cewa adamul i'ada daga ibnu mas'ud ma'ana rishin sake sallakin an karo ito shi daga ibnu mas'ud a cikin wancan asarkin da Al-Imam al-Bukhari ya kawo wanda yake cewa wai Sha'abi da Ibn al-Musayyib suna cewa idan mutun yayi sallah da jini jikin shi ko janaba ko wani ko a wajen al-Qibla sannan ya samu ko babu ruwa sannan ya samu ruwa ba zai sake sallah ba ma'ana cikin dukkan wannan abubuwan da aka zano ba zai sake sallah ba Ibn Battal ya kawo yace Ibn rishin sakewa wannan daga Ibn Mas'ud aka rawaito shi da Ibn Umar da Salim da Adha da Nakhai da Mujahid da Zuhri da Dawus dukkan su suka ce idan mutun yayi sallah cikin tuha mai najasa sannan ya san da najasa bayan sallah ba zai sake ba shi yasa malikiya suke cewa a'ada fil waqti ya sake cikin lokaci shi yasa mai ahadare yace kullu i'adatin fil waqti fa hiya fadila duk sakewar da aka ce cikin lokaci ita ce ita kuma wannan mustahabbi ne sakewar kakka zargi malaman malikiya sun ce sai sake amma mustahabbi suke ne kuma hakanan mustahabbun ma in a cikin lokaci ba ba in lokaci ya huta ba wa hakahu an sha'abi an rawaito wannan daga sha'abi da ibnu musayyib aidan kuma ita ce magana ta ishaq ibn rahuwiya da al-imam al-auza'i da abu sawr da rabi'a da malik yace amma kuma daga rabi'a rabi'a shine rabi'atul ra'i rabi'a ibn abi abdurrahman babban malamin al-imam malik da malik kin shi kan shi yake cewa yu'idu fil waqti yasake a cikin lokaci ya sake a cikin lokaci wannan kamar yadda yazo cikin al-mudawwanatul kubra haka suka ce zai sake cikin lokaci in lokaci ya wuce kuma ba sai ya sake ba haka yazo a cikin an-nawadir wa ziyadat na wannan littafin an-nawadir wa ziyadat nawa ne an-nawadir wa ziyadat satin da ya wuce muka yi magana akan shi alama fil mudawwana min kutubil ummahat ibn abi zaid al-qayrawani mai risala mujallad 15 ibn abi zaid mai risala wa qala shafi'i shafi'i yake cewa wa ahmad da ahmad suke cewa yu'idu abadan ya sake har abada kenan shafi'i da ahmad nan sun saba magana sauran malaman malaman kufa suke cewa an ce malaman kufa malaman abu hanifa man salla bi saubin najisin wanda yayi sallah da tuha ta najasa kuma yake da ikon gefa ta cikin sallah ya ci gaba da sallar shi ya ci gaba da sallar shi ba zai yanke ba wata ruwaya ce daga Malik da Ibnu daga Ibnu Wahab dalibin shi an rawaito daga Abi Mijlis an tambaye shi game da jini da zai kasance jikin tuhan mutum yace idan ka yi kabbara ka shiga cikin sallah baka ga komai ba sannan ka ganshi a baya kawai ka cika sallarka haka yazo daga Abi Ja'far kwatankwacin shi wa man ta'ammada salata bin najasa a'ada abadan inda Malik wa kasirun min al-ulama amma wanda kuma da gangan ne yayi sallah da najasa a wajen Malik da sauran malamai duka wannan zai sake sallan nan listighafihi bi saladan yayi wargi ne da sallah sai ashhab malamin malikiya yake cewa la yu'idul muta'ammidu illa fil waqti faqat wanda da gangan ma yayi ba zai sake ba sai dai wa in cikin lokaci ne kawai wannan ashhab ya saba ma mazhaban malikiya wanda wannan magana tashi tana cikin da littafin na Abu Ibn Abi Zaid al-Qayrawani an-nawadir wa ziyadat wannan shine abin da ya shahi asa athar kin nan da ya kawo sai hadisin da al-Imam al-Bukhari ya kawo na su Abu Jahal da sun gehewa ma Annabi alaihi salatu wassalam sala jazur kayan ciki na tsohon raƙumi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah bayani akan shi Abu Jahal ana shahi shahara da Abu Jahal amma sunan shi shine Amr ibn Hisham ibn al-Mughira Amr ibn Hisham sunan shi Abu Jahal kin haye cin ya sunan Quraishawa suna mishi alkunya da Abul Hakam Annabi sai ba shi wannan da suna Abu Jahal su da can Abul Hakam suke ce mishi dan saboda me yasa suna kyautata zatan cewa shi za a ba ma shugabanci shi zai riki garin kuma sai Annabi ta tabbullo shi ta ka mishi cikas shine sababin duka gaba Abu Jahal ga Annabi sallallahu alaihi wasallam na sarauta za a ba shi Annabi ta tazo ta bata abun da suna kiran shi ma da Abul Hakam shine sababa gabar da har ta zama sababin halakar shi Ibn al-Hazza yake cewa ana mishi alkunya da Abul Walid wasu na ce mishi Ibn al-Hanzaliya ya kasance ahwal mutum ne mai hararar garki bai irin shi ba gani yake sosai ba shi Abu Jahal a cikin al-Muhabbar yake cewa kana mu abuna Abu Jahal dan Daudu ne ma a cikin littafin al-Bisha littafin Ibn Durayd yake cewa huwa awwal man jazzar ra's shine harkon wanda ya fara wannan kin kai shi wanda ya fara yin zanko a cikin kai yayin da shari'a ta ganshi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi yace ha za fir'aunu hazihi al-umma wannan shine fir'aunun wannan al-umma aka kashe shi ranar badar yana matsayin kahuri kuma duka wannan asar din suna cikin al-mu'jamul kabir na al-imam ad-dabarani da hilyatul awliya na abu nu'aym rahimahumullahu ta'ala wannan shine Abu Jahal inda yazo cikin wannan hadisin hay agbura gaba nan gurin da yace Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kashe su kuma aka gefa su cikin tsohon rijiya Kalibu Badar gefasin da aka yi dan saboda wulakantar da su ne kuma dan saboda kada warin su ya cutar da mutane ba wai binniya bace ba wanda ake kira ta shari'a a ce an musu jana'iza a an gefasu dan kan warin su ya shama mutane kai yace dan saboda shi wanda yake kahurin da ake yake da shi ba wajibi bane kan a mishi jana'iza bar ana iya daukan shi a gefa cikin sahara dan saboda kada jama'a su cutu da shi dan aka ce si an musu kamar su Abu Jahal a ce annabi ya shiga gaba a je an musu jana'iza an mutunta su ma sai aka dauke su aka gefa su wannan gurin dan kan jama'a su cutu da su warin su ya cutar da jama'a a cikin sunan da dara kudini ana cewa na daga cikin sunnar ma'aiki alaihi salatu wassalam idan ya wuce gawa ta dan adam sai yayi umarni da cewa a binne ta bayya tambaya ma cewa ta kahuri ce ko ta mummuni ce kenan gawa annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ya ga mutun dai a mace cewa yake a dauka a binne shi kenan binnewa ba ta kebanta ga mummuni ba fa ilqa'uhum fil qalib min hazal bab gefa su da aka yi cikin rijiya wannan shi ma ta wannan huskan ne dan saboda zai yi wahala a ce an bar su gawa tana nan warin ta ma zai ishi mutane dan harko abubuwar fa'idodin da zamu dauka cikin wannan hadisin albarka addu'a ta annabi alaihi salatu wassalam dan saboda an karba addu'a shi akan wannan addu'a da yan musu dan sun kai matuƙa wajen cutar da shi nan kuma abinda za a yi mamaki ya akai annabi mun san cewa duk abinda aka mishi mai hakuri ne mai juri ne akan bai ma kahurai addu'a cewa Allah ya halakar da su ko kuma Allah ya musu kaza nan kuma yan musu ya zabu an ɗaya bayan ɗaya yan musu haka nan kuma ya zo cewa mutanen Najat da suka yi ta gihon shi har yana ciki ya zo da jini kamar da muka sani da darin amma jurewa yi mala'ikan duwatsu ya ce in kana so a nasa musu duwatsu ya ce a mala'ikan ruwa hakan to kuma nan gurin ya aka yi musu wannan muguwa addu'a bai yi koyi ba da yadda ya saba can wannan dan saboda ya kasance da umarnin Allah ne Allah ya umarne shi musu hakan ki kuma dan saboda ya san Allah ya sanar da shi cewa ba za su yi imani ba har abada sune wanda haqqat alaihim kalimatu rabbika kalmar Allah ta rishin imani ta tabbata akan su cewa ba za su yi imani ba sune sawa'un alaihim a anzartahum aw lam tunzirhum la yu'minun kenan sune ake nihi na gaba cewa man uziyalahu an yadu alaman aza duk wanda aka cutar yana da dama ya yi muguwa addu'a ga duk wanda ya cutar da shi ibn battal ya dauka akan shi ya dauke shi akan cewa sai in ya kasance wanda ya cutar da kai kin kahuri ne in ya kasance musulmi ne yace mafifici kada ka mishi mummunar addu'a dan Aisha yake tana cewa game da ta yi mummunar addu'a akan barawo annabi yake cewa ta la tusabbihi anhu bi da'awtiki yake cewa ma'ana kada ki sassauta mishi da mummunar addu'a ki na gaba al-maqsud min al-bab abinda bukhari yake nihi akan wannan baban cewa annabi alaihi salatu wassalam da aka naso mishi wannan gawar kawa abinda yasa bukhari ya kawo hadisin a wannan guri shine dan saboda ga annabi an dauko wannan ga wannan kayan cikin na rakumi an dauko an nasa mishi a baya amma kuma bai cire sallar shi ba ci gaba yi da sallar shi kenan bukhari ya samu hujja akan cewa in najasa ta hado maka kana cikin sallah ba sakka cire sallar ka ba zaka ci gaba yace wujudu haza ulqiya alaihi wa tahazzubul ulama li haza ala zalika ala ara to kuma wannan sai sa malamai suka kasu kashi ra'ayuka masu yawa na farko na akwai inda mai izriya yake cewa idan wai za waqatu wanda he can gaba ya ce najasatu najasa idan ta fado akan saubul musallin ka za mu wani hukunci ya bada kenan kaga anan gurin wannan hujja wannan malaman ta yi rinjaye akan sanin saboda ga hujja kyarara cewa anna sala lam yakun fihi najasatu muhaqqa abin da yasa suka ce wanda suka ce annabi ba wai shi ma ya in ka mai bincika mai iziya da malaman da suka tai akan ra'ayin shi ba wai sun tafi bane kawai akan saba ma wannan hadisin a zaka ga da koi bayanin da suke gashi nan shine yake zan mu gani suka ce wanda suka ce zai sake sallah zai cire sallah suka ce wannan hadisin na annabi alaihi salatu wassalam kayan cikin na raqumi da aka naso mishi babu tabbas cewa akwai najasa ciki dan ba daga naso kayan ciki ba za a ce akwai najasa a cikin su kamar yace gaba ce daga cikin gabbai na wannan kin shi yasa qadi iyad mai al-mufhim yake cewa asala laysa bi najis kayan cikin ba najasa bane ba yace dan saboda kayan ciki da duk abin da ke cikin shi tsarki ne ba za a yi hujja da su akan cewa najasa bane kuma haka nan yace me yasa naman abin da ake ci wannan kin shi mai tsarki ne naman shi mai tsarki ne shi yasa be za a yi hujja da shi ba amma sai suka he ko malaman da suka ce cewa najasa ce ma'ana malaman da suka tahi akan fahimta al-Imam al-Bukhari cewa najasa ce amma ba za a yanke ba suka ce wannan magana ta ku magana ce mai rauni ta huska biyu. Na harko cewa wannan kayan cikin da aka naso da aka ce najasa ne ba za su gushe ba game da jini. Kayan ciki danye yana tare da jini, jinin nan kuma najasa ne, ba kayan cikin ba muka ce najasa ne. Yace Bukhari yayi babe guda ma akan najasa jini kuma. Kenan nan gurin Bukhari a wata ruwaya kyarara ma cewa akai fa ya amidu ila farsiha wa damiha wa salaha, wa zai tashi zai dauko da jinin ta da kayan cikin ya dauko ya azama annabi. Kenan nan sai suka nuna cewa hatta da jini an ambata, kenan akwai jini yake nuna najasan mata samu annabi sallallahu alaihi wasallam, amma bai abun nan ba sai ambaci dogon hadisin. Na gaba huska ta bi cewa annaha mai tali annahu zabahu abratul awsan, matsayin mushe take, dan saboda wanda suka mushe ku ai najasa ne, a matsayin mushe take ba za ku ce ba kayan ciki ba najasa bane, ita kanta dabban mushe take dan yankan masu bautar gumiki ne, najasa ne. Haka ne ce nama da dukkan sauran gangan jikin sai suka bada amsa akan wannan mas'alar. A takeice dai abinda Bukhari ya tahi akai shine wanda malamai suka yi bayanin cewa yahi kusa zuwa ga daidai, yahi kasancewa shine daidai ga wannan mas'ala. Na gaba anna haza qabla wurudul ahkam, wasu kuma ka ce wannan abin da kuka fada kafin hukunce hukunce su sabko ne, wanda suke cewa ma'ana wannan ne ba najasa bane, amma annabi wannan ne a Makka ne kafin hukunce hukunce su sabko, amma ce jinin najasa ne sallah wanda yake ga abin da ke bata ta ga abin da ke gyara ta, duka ba a san wannan ba dan a Makka ne, wanda al-Imam al-Khattabi shi ya kawo wannan kenan itiradi ne. Itiradi na uku suka ce amma kaddara cewa mun sallama cewa najasa ne kamar da yake mazhabin Shafi'i da Abu Hanifa da wasu malamai, yace to gusar da najasa ba wajibi bane. Haka Ashhabu ya hada da Auza'i da jama'a daga cikin tabi'ai sun kawo suka ce a kaddara ma cewa najasa ce, to gusar da najasa ba wajibi bane. Farraka bayar sun bar rarrabe tsakanin farawar sallah da kuma ci gaban sallah, zaka fara yin sallah wannan dole ne ka hudda najasa, ka hudda duk azamtar da kenan gurin, amma kuma bayan ka shi ka ganta ba a ce ba ka yanki ka gusata. Na gaba huwa martadahu an-nawawi, abinda al-Imam an-Nawawi ya tahi akan shi annabi alaihi salatu wassalam, hujjar da kuka yi cewa an naso mushe najasa bai yanki sallah ba, shi annabi goshin shi a kasa bai ma san ba meye aka naso, balle a ce najasa ce ya ki cire sallah saboda najasa, dan a bayan shi aka gehu shi kuma yana cikin sujada ya ci gaba da sallar shi, dan saboda yana tabbas in cewa yana da tsarki ba zai yanke sallar shi ba, dan saboda shakunciya mai yiwa ko najasa ce suka naso mini ko kaza ne, shi yasa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bai abun nan ba. Wannan shine maganganun malamai akan nasala. Sai babu na gaba, babu na 70, al-Imam al-Bukhari ke cewa babul busaqi wal muhadi, baban da ke bayanin tohi da majina wa nahwi da makamancin shi fi saubu a cikin toha. Qala urwa yake cewa daga miswar da marwa yake cewa kharajan nabi sallallahu alaihi wasallam zamanin hudaybiya, annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto a zamanin yakin hudaybiya, fa zakara al-hadisa sai ya ambaci hadisin, dan Bukhari ya kawo shi yace wa mata na khaman nabi sallallahu alaihi wasallam nukhamatan, annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba geho da wata majina ba, illa waqat fi kaffi rajulin minhum, sai ta hado busa tahin wani daga cikin su, fazalika biha wajhahu fadalaka biha wajhahu wa jildahu, ya goga huska shi da ita ya goga jikin shi da ita, kenan wannan fata jikin shi. Me yake nuna mana cewa al-mukhad laysa bi najis, majina da tohi ba najasa bane, da najasa ne busa daukan na annabi sallallahu alaihi wasallam su goge jiki, kuma ba zaka yi da awar khususiya ba cewa ai na annabi ne ba najasan ba, ana barin shi akan khususiya ba a da awata sai da hujja, khususiya ba a cewa kaza khususiya ne na annabi sallallahu alaihi wasallam, sai in an samu dalili baka cewa mai yiwa ai khususiya ne gare shi, dan in wannan aka bude kofa kowa sai ya ce ai mai yiwa khususi, azumin ma da an za a yi ko wani abu mai wuya daga an tunkaro wani sai ce mai yiwa ai annabi da yi khususiya ne gare shi, dan ya samu ya sullube daga wannan abu mai wahala. Kenan shi yasa khususiyar ma tana da ka'idodinta, tana da dawabitinta da ake saninta. Hadisi na 241, haddathana Muhammad ibn Yusuf, wani Muhammad ibn Yusuf ne anura daga wanda ya rawaito daga gaban shi shine Sufyan Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi, yake cewa haddathana Sufyan an Humaydu an Anas qala bazaqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi saubihi, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tohi a jikin tuhar shi, tawwalahu ibn abi maryam, ibn abi maryam ya kawo hadisin da tsawon shi, ma'ana ya kawo shi kamar da a cikin kitabul jami a cikin wannan littafin mai albarka cikin sahih al-Bukhari, can gaba zan mutarra shi da tsawon shi. Sai yake nan dai ka Bukhari ya takaita akan mahallu shahid, yake cewa akhbarana yahya ibn ayub haddathani humayr qala sami'tu anasan anin nabiy sallallahu alaihi wasallam nan ibnu abi maryam akwai farkon wanda ya fara kawo hadisan ƙarya shine nuhu ibn abi maryam kan mutun ya cakuɗa shi wannan sika ne mutunan kirki ne wancan kuma dujal ne a cikin hasha'anin hadisi wancan shine farkon wanda aka tambaye shi cewa me yasa ka kawo lima wa da'ata fi fada'ilus suwar me yasa ka kawo hadisi cikin farala sura kaza farala sura kaza sai yake cewa naga mutane sun kawo da kai sun tai kawo zuwa ga magazi ishaq kawo litattahun magazi suke karanta sun bar qur'ani yana gabarin kirkiro hadisi na ƙarya da suke bayanin farala kowace sura dan a jawo hankalin su kan karatun qur'ani to ibnu abi maryam wancan babban makaryaci ne wannan kuma ibnu abi maryam yana daga cikin rijalul bukhari wannan hadisin al-imam al-bukhari ya kawo shi a gurare guda bakwai wannan shine guri na harko yake cewa wannan cikin fiqhun hadisin nan hadisin nan yana nuni akan abinda bukhari ya kulla tarjuma akan shi shine cewa tauhid majina dukkan su abu ne mai tsarki wanda al'umma sun yi ijma'i babu sabani akan wannan mas'ala idan sai abinda aka rawaito daga Salman al-Farisi cewa ya ce shi ba mai tsarki bane kamar da zuwa cikin musannaf na ibnu abi shayba yana cewa majina najasa ce amma hasan ibn hayy ya karhanta wannan magana yace ka a makaruhi ne a ganta a tuha amma ba dan magana tana da hujja ba a kawo ta bahawiya ambace ta daga auza'i yannahu kariha an yadkhula siwaka fi wudu'i an karhanta mutun ya sanya aswakin shi cikin ruwan shi na arwalla dan saboda aswakin ya taba miyaukin shi wannan ko duka takazzuran ne ba wai dan najisa bane kamar da yanzu zaka ji ba dadi yanzu duka tana ba najisa ba ce yanzu na hudo majina towa maka a riga kaga ai ba dan tana najisa ba zaka ki abun dan saboda kyamar abun to wannan wanda suka hana dan saboda kyamar ne ba wai dan saboda tana najisa ba ibnu hazam yake cewa la'uya da ya kawo maganganun garibai gami da a wajen salaf dukkan su sai yake cewa sahat an ba'adi salaf man yaddai qawmin fi khilafi hal ijma yace ya inganta daga wasu cikin magabata sun saba ma wannan ijma'i ya inganta daga Salman al-Farisi da Ibrahim an-Nakhai suna cewa annal lu'ab najis cewa mi yau najasa ne idza faraka al-fam in ya rabu da baki in yana cikin bakin ba najasa bane amma yana hutowa daga baki ya zama najasa yace mun rawaito wannan magana daga As-Sufyan as-Sauri cikin hadisan shi wanda suke wannan kuma ibnu Hazm ya kawo shi ne a cikin aqwal inna cikin litan shi al-muhalla dan saboda ya sa masudar litan shi al-muhalla bil athar wannan littafin da aka kawace shi da hadisai da maganganun magabata sunan shi kenan yasa yana kawo asar da hadisai qultu sai yake cewa kada sabata ya tambata a wajen annabi alayhi salatu wassalam sabanin abin da suka faɗa hujja kuma ta ƙarshe ita ce abin da ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ga faɗar wanda ya saba mata ba asar kin da suka zo daga Salman al-Farisi da Ibrahim an-Nakhai sun inganta su suka faɗa haka nan amma yace hujja cikin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam take haqiqa annabi yayi umarni cewa mutun yayi tohi a cikin sallar shi idan ya zo mishi ta hata kadami da yayi a hagum kin shi ko kuma a wannan kin shi hadisi ya zo sahihi yace ku yana inda najasa ne annabi ba zai yi umarni mai sallah ba cewa yayi tohi a karkashin kahon shi ko a dabar shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kanshi yayi tohi a cikin mayahin shi sannan ya gama shi jikin shi da jiki yayi tohi haka jikin mayahin shi yayi goge haka kenan yake nuna da najasa ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba haka nan ha aka ce mishi a tafa'alu haka zahin zaka aikata haka wannan dukkan su suna nuni akan cewa abu ne mai tsarki bi halitta ba mutun ya bar wannan magana zuwa ga wata magana daban kuma a cikin wannan hadisin mun fahimci tabarruki da asar na annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya shahi annabi ana neman tabarruki da shi ana neman albarka shi kamar yadda gashi miyan shi ne da majina shi in ya toho jikin su suke kowa yana famar da ta fado a kwashi ta agoga a jiki dan saboda neman albarka saboda shi mutahaqqiqul baraka ne albarka shi ta tabbas ce babu shakku babu kokonto to yanzu ba hadin in yama sarki ina ke da tabbas in ce sarki yana da albarka wanda ta kai ta annabi alaihi salatu wassalam sai babe na gaba babu la yajuzul wudu'u bin nazbiz wal muskir baban dake bayanin bai halitta bayin arwalla da nabiz nan nage ko kuma abu mai sa mai wannan bukhari malaman hanafiya sun tayi akan cewa ana iya arwalla da kan annabi kullu ma'i dukkan wani abu da yake ma'i ne ana yin arwalla da shi ko koka a malaman hanafiya da koka da hura ma dama dai ka iya ka dauka ko lawan kaji kaso kai kai arwallah da ita a wajen malaman Hanafiya. To Bukhari ya kulla wannan ne dan saboda raddi ga wannan ra'ayin malamai bisa goyi bayan su ba. Yake cewa wa kariha wal Hasan wa Abul Aliya, Hasan da Abul Aliya sun ki wannan abu. Wa qala Aba, Aba yake cewa at-tayammumu ahabbu ilayya min al-wudu'i bin nabiz wal laban. In yi taimama ya hi soyuwa gare ni gami da in yi arwalla da nan nage da nono. Ka dauki nono kai arwalla da shi kenan kamar malamin Hanafiya da suka tsaya akan wannan magana. Hadisi na 242 al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama yake cewa حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن ابي سلمى عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi mai tsira da amincin Allah yake cewa kullu sharabin askara dukkan wani abin sha da yake sa maye fa huwa haramun wannan haram ne. Hadisin nan Bukhari ya hudo shi a guri uku, wannan shine guri na farko. Amma wancan asar kin da ya kawo na Hassan Abdurrazzaq ya kawo shi cikin musannaf kin shi daga Sauri daga Isma'il ibn Muslim ma'ayana al-Makki daga Hassan yake cewa ba za a yi arwalla ba da nono ko da nabizi kamar yadda yake cikin hadisi na 694 a cikin musannaf na Al-Hafiz Abunnan Abdurrazzaq. Amma asar na Abul Aliya wanda yake bayanin cewa daga Aba, Aba yana cewa yayi arwalla da wanda yayi taimama ya hiye mushi, yace shi kuma Rafi ibn Mihran, Abul Aliya shine Rafi ibn Mihran, Abu Shayba ya rawaito shi, Ibn Abi Shayba daga Marwan ibn Muawiya daga Abi Khalda annahu yake cewa kariha ya tasila bin nabiz, ya ki yayi wanka da nabiz da nan nage. Nabiz a wancan lokacin shine jikin su, asa da bino a doko, a doko da bino a sa shi cikin ruwa ya jima, ya jima ko ya kwana sime ko ya kwana ko ya abin nan yayi tafshi a kada a kada sai zamana in an sha shi yana zaki dan saboda shine matsayin jikin sa a wancan lokacin, shi yasa zan muga suna ta ambatar shi. Dara Kudini ya yi ruwaya cikin sunan kinshi da sanadi mai kyau daga Abi Khalid yake cewa nace ma Abul Aliya wani mutum ne ya kasance babu ruwa a wajen shi amma akwai nabizi a wajen, shin zai yi wanka da shi in jaraba ta samu? Yace a a, kenan ba shi amsa kan cewa ba za a yi ba. Ai Abu Ja'far Ar-Razi ya rawaito daga Rabi ibn Anas daga Abul Aliya yake cewa na haute ku wata rana tare da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, fafani ma'ahum sai ruwan su ya kare, tare da Malik fafani ma'ahum sai ruwan su ya kare, fakar hul wudu min ma'il bahr, sai suka ki su yi arwalla daga ruwan teku, fatawadda ubin nabiji sai suka yi arwalla da nannage. Ibn Hazm ya kawo shi daga waje wasu malamai amma bai ambaci wanda sai ya tabbata daga gare su ba, kuma wannan ya saba ma aikin sahabbai, bai shi yasa ba za a ingantar da wannan asar kin zuwa gare su wanda Ibn Hazm ya kasa muhalla a asar na 204. Dawudi a cikin sharhin Bukhari yake cewa magana Hassan da Abul Aliya da suka ambaci cewa zai yi taimama dan sun tahi ne akan cewa haramun ne, ba mutum ba zai yi ba. Kuma ita ce magana ta Adha ibn Abi Rabah, ita ce wadda Ibn Hazm ya tabbatar akan ta, yace la yajuzul wudu'u bi ghairil ma, bai halitta ba yin arwalla da abin da yake ba ruwa ba. Yace wannan ita ce maganar Malik da Shafi'i da Ahmad da Dawud da wasunsu. Wa qala bihi al-Hasan wa Adha, da Hasan da Adha ibn Abi Rabah da Sauri da Abu Yusuf da Ishaq da Abu Saur da wasunsu duka sun tahi akan haka. Duka wannan Ibn Hazm yake kawo maganar a cikin al-Muhalla bil Asar. Daga wajen Abu Hanifa an yi ruwaya guda uku, a saurara da kyau, maganar dama daga wajen Abu Hanifa ta hoto. An yi magana ruwayoyi guda uku wanda Razi ya kawo su a cikin Al-Tahan Sha'al Ahkam, wanda mafi shaharar shi shine cewa ya tawaddau bihi wa yastaridu fihi niyya, kawai yayi niyya yayi arwalla da nabizikin shi ko hurace ko gumba, yayi niyya kawai yayi arwalla wala ya tayammam ba zai yi tayammama ba. Qadi Khan, Qadi Khan Allah mashi rahmaka ta hiya qawluhu al-awwal, ita ce magana shi ta farko, kuma da ita ce wanda Zufara ya tahi akan ta. Magana ta biyu daga Abu Hanifa an ce ya ce mutum yayi taimama kada yayi arwalla, wanda jama'a da dama suka rawaito ta daga wajen shi. Qadi Khan ya ce ita ce sahihiya daga gare shi, magana wannan tashi ta karshe yayi ruju'i akan ta ya barta. Kuma wannan ita ce magana Abu Yusuf da mafi yawancin malamai da al-Imam Tahawi ma ya zabe ta akai. Nan su Tahawi malaman Hanafiya ne amma ba masu ta'assubancin mazhaba ba. Abubuwa da dama wanda in Abu Hanifa mazhabin shi ya saba ma dalili ba sai wannan hesu kauce. Magana ta uku, rawa anhu al-jam'u bainahuma, an rawaito cewa mutun zai hada tsakanin biyu yayi taimama kuma sai dora arwalla da nabizin nashi. wannan ita ce maganar Muhammad sai aka ce amma hu mustahabbi ne ba wajibi ba taimama ita ce wajibi mustahabbi ne ya arwallah da nabi zikin an yi wata ruwaya ta hudu daga gare shi cewa jawazu hubil matbuku minhu fi safar idza adu minhu alma idan ya kasance da hehe ne yana iya arwallah da shi shi ma cikin bulaguro daga auza'i yace arwallah da dukkan wani nabizi Tirmizi daga Sufiya nake cewa al-wudu'u bin nabizi arwallah da nabizi haka suka tahi akai Ibn Battal ya cirato ijma'in malami akan cewa mutum ba zai yi arwallah matukar bai samu ruwa ba saboda nabizi ba ruwa bane yayin shi yasa malamin malikiya mai mukhtasar yake cewa huwa ma ismu ma'in bila qayd shine wanda sunan ruwa ya tabbata gare shi shi yasa duka raddi ne suke a boye akan al-imam mazhabin Abu Hanifa da akan cewa wannan magana ta cewa za a yi arwallah da nabizi gama sauran adilla da aqwar na malamai da dama mas'ala dai da ta zamana an riga an kare an su malamai sun saba ma abinda Abu Hanifa ya tahi cewa ba za a yi arwallah da nabizi ba sai da ruwa abinda yasa hadisin wannan da abinda yasa Bukhari ya kawo shi cewa muskir dukkan wani abinda ke sa maye duk abinda ke sa maye ba za a yi arwallah da shi wace dan saboda dukkan abinda ke sa maye wajibi ne a nisance shi dan saboda najasa ne to ya zama haramu ne a yi aiki da shi a cikin kowane hali na daga cikin jumlar wannan arwallah daga cikin abinda aka haramta yin abinda aka haramta shan shi to an haramta yin arwallah daga gare shi dan ya huta daga sunan ruwa a shari'a da lugha ta Larabci haka ran nabizi shi ma wanda bai kai sa maye duka cewa ana zancan nabizi wanda bai kai sa maye ba wannan kuma abun maye shi kuma wannan dan kasancewar shi abun maye ne kawai ba za a yi arwallah da shi ba shine abin da yasa Bukhari ya kulla wannan a cikin baban nan ya kawo hadisin dukkan abin da yake sa maye haramun ne kenan tunda haramun ne ko babu zancan ai arwallah da shi duk da mas'ala ce ta sabani cewa shin giya masalan ita najasa ce ko ba najasa bace haram dan haram haram ce amma kuma ai ba dukkan kowane haram bai zama najasa hadisina babu na 72 babu gasulul mar'a aba haddama an wajhihi baban dake bayanin mace ta wanke ma babanta jini gami da huskar shi a huskar shi ta goge mishi jini babu laihi wa qala abul aliya yake cewa imsahu ala rijal iya fa innaha marida ku shahi mun kafahuwa na dan saboda barni jin dadi ciwo suke yi wannan yana gaya ma diyan shi ne mata kenan ya halitta hakan yin dan zuwa matsayin muharrabai suke a gare shi abu ne wanda yake zahiri babu laihi ai ba he an kawo asar da dalilai ba to amma a shari'a so ake komi ka dauke shi akan shari'a ba akan san cewa ganin ka ba yayi dan cewa diyarka ka ce mata murza mun hannuna ko kaza ai babu zancan cewa ko haramun ne ko mace ta taba ka a matsayin ta na diyarka to amma abinda ake so dalili komi ya samu dalili ko mun kankantar mas'ala ko mun girmanta shine abinda yasa aka aiko annabin ai hadisi na 243 al-imam al-bukhari ke ce haddathana muhammad shine nan muhammad ibn salam al-bikandi yake ce akhbarana sufyan ibn uyayna an abi hazim sami'a sahal ibn sa'd sa'idi yaji sahal ibn sa'd sa'idi wa sa'alahu an-nas mutane sun tambaye shi wa ma baini wa bainahu ahad tsakani na da shi babu wani ma'ana da ina jikin shi aka mishi wannan tambaye bi ayi shay'in duya jurhul nabi sallallahu alaihi wasallam da wani abu ne aka ma kurjin annabi magani sallallahu alaihi wasallam faqala sai ce ma baki ahadun a alamu bihi minni babu wani wanda ya saura wanda yake ni sanin wannan abin dan saboda wannan alfahari ne da abin da ya sani da ilimin da Allah ya bashi ba wai dan gori bane yake musu alfaharin ya hisa ilimi a dan zaburar da su akan neman ilimi wajen shi ba dan siyaba ba yace kana ali yaji sai zai ba su amsa yace kana ali yaji bi tursihi fihi ma ali ya kasance yana zawwa da hullar kwanan shi wadda da ruwa a cikin ta wa fatima tatagsilu an wajhi dam fatima ita kuma tana wanke jini a huskar annabi alayhi salatu wassalam lokacin da mutanen shi suka mishi jini a huska fa ukhiza hasiran sai aka dauki wata tabar ma fa uhrika sai aka kona ta fa hushiya bihi jurhu sai aka lullube kurjin nan na annabi alayhi salatu wassalam kenan wannan dami aka ma kurjin annabi magani jini ya tsaya to annabi alayhi salatu wassalam ga abinda aka yi wanda tajriba ce ta hakika yake nuna mana cewa tabarma ta kaba ha ba ta leda ma ka duko ta leda idi ta yakune jinin ta kaba wanda ita ce aka sani tabarma ta hakika ita ce aka toka ta kuma jini ya ki tsayawa sai a doko toka a zuba a daddaba ma gurin yana yanke jinin annaba yana yanke jini da ya ki tsayawa gashi annabi alayhi salatu wassalam Fatima haka tayi hadisi wannan hadisin gori bakwai al-Imam al-Bukhari ya kawo shi wannan shine guri na harko na gaba wannan waqi'ar da aka yi jinin da aka ma annabi alayhi salatu wassalam ba hawan can bane wanda muka gani a cikin sunan darimi wanda aka mishi a Najd ba shi bane ba wannan a waqi'a ce ta Uhud da aka ma annabi alayhi salatu wassalam wanda Utba ibn Abi Waqqas shine wanda ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam rauni akan shi a cikin huska shi har da haida hakurin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jini Salim Maula Abi Huzaifa shi yake wanke jini daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa kaifa yuflihu qaumun sana'u hadha bi nabiyhi ya za a yi mutane su samu rabo wanda suka aikata ma annabin su haka wannan hadisi yana cikin tabaqat na Ibn Sa'ad sai Allah ya sabko da wannan aya yake cewa laysa laka min al-amri shay a cikin lamarin ba kai ke da komai ba kenan nan gurin annabi alaihi salatu wassalam Allah ya nuna mishi cewa cikin su za a samu wasu wanda za su shiryu ba wai dan sun yi wannan ba cewa cikin su babu ko ɗaya mai shiriya wannan shine sababin nuzul din wannan aya sai kawo hadisin har zuwa ƙarshe mai rauni wani mai rauni a yana can baya wanda aka yi aka yi addu'a suka gefa su ga wasu rijiya su Utba na gaba hukunce wannan hadisin ghaslud dam minal jasad wanke jini daga jikin mutum wannan wajibi ne na gaba halaccin mace ta rungumi jikin ma'aihinta wannan babu lahira saboda tana cikin muharramai kuma yana daga cikin abin da aka lissafa shi na tausayawa tsakanin ma'aihi da da kuma da yi mishi magani muhallab yake cewa saboda haka ne Abul Aliya yake cewa diyan shi ku wanke mun kahuwana ku shafa mun kahuwana dan saboda basu da lahiya be cikin diyan shi duka yake magana be ce ba maza banda mata Abul Aliya shi kuma babban malami ne na gaba halaccin yin magani dan annabi alayhi salatu wassalam ya yi magani ga wannan kurjin nashi saboda raddi ne ga wasu daga cikin gulat na malaman sufiya suna cewa ya kasance matsala ce wata can na harko malaman sufiya na harko wanda tawakkali da tsoron Allah sai ya kai suna cewa kawai mutum ba sai ya magani bai dogara da Allah duk cutar da ta zo kawai dogara da Allah ba sai ya magani ba to dan ga annabi abin da ya saba wannan dan ga annabi alayhi salatu wassalam an kawo al-hasirul muharrak an sa mishi tabarma wanda aka sa Fatima Allah mata rahama yayin da ta gani jinin bai ƙara komai sai ƙaruwa sai ta dauko jinin suna ta tsare shi ne yaki tsayawa sai ta dauko wannan tabarma ta kona ta dauko ta sa sai jinin ya tsaya kenan wannan yake nuna cewa ba wani sirri bane ko wani asiri ko tajruba ce wanda a lokacin sun san da gashi abun ana yin kaza kuma a lokacin an karya ma annabi alayhi salatu wassalam haƙorin shi kuma an mishi rauni wanda har sai da raunin ya kai akan shi wanda hadisin yana zawa can gaba yawa wannan yana daukuwa shi ɗaya babu na 73 babu siwak baban dake bayanin aswaki wa qalibuna abbas ibnu abbas yake cewa bitu inda annabi na kwana a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fastanna sai yayi aswaki kenan wannan hadisin ya wuce hadisi na 244 yake cewa bukhari haddathana abun nu'man wane ne wannan al-hakam ibn Nafi to nan gurin an bada kowa al-Hakam ibn Nafi bane shine Muhammad ibn Fadl al-Sadusi wanda aka yi sani da al-Arim wanda a cikin sunan darimi shi muke yawan gamuwa da shi to kuma Bukhari yana ruwaya daga duka biyan Abun Nu'man al-Hakam ibn Nafi Abun Nu'man Muhammad ibn Fadl al-Sadusi al-Mulaqab bi Arim wannan shine yake cewa haddathana Hammad ibn Zaid an Gailan ibn Jarir an Abi Burda an Abihi yace ataitu nabiy sallallahu alaihi wasallam nazo da annabi sallallahu alaihi wasallam fawajatuhu yastanu bi suwakin bi yadihi na same shi yana aswaki da wani aswaki a hannun shi ya kuli yana cewa o wasiwaku fi fihi aswaki a bakin shi ka annahu yatahawwa kamar yana yin amai wannan hadisin ya gabata hadisi na 245 bukhari yake cewa haddathana usman qala haddathana jarir an mansur an abi wa'il an huzaifa qala yake cewa kana annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-layl idan ya tashi da dare su sufahu bi suwaki yana kankare bakin shi da aswaki shi ma wannan hadisin ya gabata abi wa'il shine shaqiq ibn salma wanda ke cikin wannan hadisin a cikin wannan akwai cewa mutun yana yin aswaki a halshen shi aswaki ma ana yin shi a halshe kamar yadda al-Imam Ahmad ya kawo shi kyarara a cikin musnad din shi ai na gaba mustahabbancin yin aswaki ga duk wanda ya tashi daga cikin dare ma'anar shi kuma dukkan wani halin da mutun ya tashi wanda bakin shi ya jirkita yana wani waruwa rito yayi aswaki wannan ɗaya ne daga cikin halayen da ake so da ta'akidi mustahabbi ne mustahabbin yahi karfafa a wannan lokacin abinda dai Bukhari yake so ya ambata mana anan shine aswaki sunna ce mai ƙarfi dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanta akan ta ko dare ko rana kuma ijma'i yayi tsaye akan cewa aswaki mustahabbi ne har yadda Auza'i yake cewa huwa shadrul wudu shi rabin arwalla ne asar kin shi yana cikin musnad na Ibn Abi Shayba haka nan aka rawaito an rawaito daga malaman zahiriya cewa aswaki wajibi ne amma ba sahihiyan magana bace haka aka rawaito daga Ishaq daga cewa duk wanda ya salla ba salla shi arwalla da ba aswaki wajibi ne ya sake salla salla shi ba tattace wannan magana ba akan ta malamai ba suke yi Ibn Hazm yake cewa inna ulhu yawmal jumu'ati fardul lazim a ranar juma'a aswaki farilla ce wajibi tilas wanda ya kawo a cikin al-muhalla ibn hazm amma malamai ba su tahi akan wannan mas'alar da ya tahi akan ta ba duk abinda aka kawo akan ibn hazm dole sai an yi tarayyusi saboda malaman zahiriya suna da masail kinsu da sun saba ma malamai nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah ya mana gafara assalamu alaikum warahmatullahi